Matara wikirar studio kalangu hangan kai kulu hunkuna alzuma alasar guri iddu izarmkin albahare alwatunu kaga tokan ai Zainabu Abdu gatunen da arando labarai bongainiya labogin boren fondo no kanga nan imnijer da Nigeria ga mara hirrai feri albahare ra aranga hangan illela Nigeria won kwaro fukan gonda hirri da birnin Konni fatauci zaisi hunkuna marsa hando girboran cindihin kani gog zaro kika an dunya ra haro sai gingarote ne da kaina aranga hangan rejiya won ginborase irin kun bon fere sigiro ra birnin Konni wani waybor gesar follan carbon tarifo bonno irisala sangamat ka irna ci da albahare bungera radio bon kabran diyan forano ministero kanga hagoida labo gundu kuna tonen digin borai kago gundo kan ina Niger da Nigeria ga mara hirrai feri zabi kino farsimo illela Nigeria kwaro fo kan ga hirin da birnin Konni fatauci zai gogin gai kani mayan obangandi wakici Asman Musa Arzik Senia
gaskiya mun ji dadin timi irma feri yongo wakani lamborin ni daga san muku naru illal da kun ni gamara in hirro feri no dimun mu ne gan irma akani mu tabbat mun kun jumawo in Niger hirro feri ikum kandir se bani
Allah sa gari laha
muna godiya kwarai
id gog sabu gumo irma akani mu halmant musu zamu fondawo mantikal in mengwar cecien fondono son da haya kan id gumwara id koga am tonton id se suroga id ko mun na mulakkal kana mu dumi indi Nigeria bore gamara zama hun kuna id kulte afal wallahi idge kidgo ga hayawo ngwara idkoga son binde ngine ya idkoy ne chab hanbedo koinu mu hando alfad man tawora yadin ga idgo ga sabu gumu
wallahi mun jira di kwarai
borokan gibi sawaranka da bor jama kan mare Niger kwai dan kai kambu hasaro kan tangami fukan izfut malfu koy fuyanka imam bai barkan yannu kwanda Niger kwai dan kai bata makan go tege bankilar departamara atalata chino ga koy alarba dim mai noya bi nin kabaran diyan wote labo te labo ginborein girbu hinza sujud yanka labo kulra hunkun jumma marsando girborang cindihin kami igogo windiyante dalol batama dolbel batamara ga koy mali hirrobo hunkuna marsando girborang cindihin kanu gati zaro kan andunya labai sata bero ka harisi haran sanninya bero gati hari bani gwarasi JEC ne kan har hankan ga to an dunya bore gera kunno ga kubai da Harrison dai giro alwati foyara Usman Dambaji labarin kai kango haru da hananiyan wose kundagin borane kan Niger labora haru duyen wuciya sandai beri a ciya mu sandai agin koyen wose wakaci Hassan Nur Abdurrahman Senior
La journée mondiale de l'eau
Ji zabo ni kan woran cin tacha zaro kai kan dunya kunra haro ma ga bucho go gate no alhali kan ga fayan kara zama on dunya go cin di koino hari sandai berira kun kuna go to bor miliyar hinka kan sigudu hari hanna kan ga han on dunya ra Niger laboramu labiji hinkara afo sigudu hari hanno haro mana kai suban zaro wose gici harin da bani gore alhaku yanno kan on dunya marga bamata oni wajiban di ina da mizi kulse alhaku bajino Agumo Niger mere kitir berora lati kware kan hari gola bizu fokuru ala kubaji nera amma ba galuberera matubura kunogo gudu hari hanno galura hari meter kubin ne sijo liter zambarfo sikala waran kicin digu da kaina ina kaina koy kan siyang ba meter kubuwai amma kauye ne siji follon kadin liter zambarfa sun kala zangu hinka kauyera kauyera je gonda nan guberi zaman gaino guma nai sai no agburi kauyera je go terem kaka bere checi in bayan kan gugute labora gaim koy ga bon fere sijiriyante kware boresi
halga kaso hudai hunkuna mars hando girborang cindihinka nya mai chawandi ko zingai zai na kabaran jente ngai alhalo bon isala ngai sandai bon karra ngai jang sambugo yen wukan gwamnati sigite dalal tokante ibanandera Ibrahim Shebu lokol kene chawandi ko zingai zai kunda Usekob tirgai kasanne ne yakan Rafia Abdullahi Mustonan dirdo
nous avons apporté notre soutien
irka ga soje kunna sene sbe kango hino bondo gwamnati banda tambano da ministro kanga goy da lokol kene sanne kan irdinan inir sande ra ibo bonza irse igo mo cindo sawore ga dingun bumbu fulan zame kene kan sege ne konze de pak so kon kan sengo hanu kal salame go gubatu za hanu mewo handora yadinno gozum biyon fulonka kai dango tere se bori Isi di jamu sho wandi ko jin gaizai kan afoyan to jiwai ko jiri wananka igo zin gara kan kuni jire ba imanu antare imandu mu mi samu gwamnati goiteriya iri yega ha im tonton iran sin jin gaizai din sai ibanan dai ga me wandu ranir ku nur mura dai gaba im ko kar gizin gaizai bana an ga alhakai za alwato to
me hau handu me hawo go arslam tare ganjugo kan arslam way borei da alborei himga ganara annama way bor kan go gayari kan gon ga hambani sandai si me haw amma a himga me hawo bana handai kan go kara malama amina wa zuku funun hawa usman no fahamai
matan mace mai ciki Allah
subhanahu wa ta'ala haikan ga ta wai bogun da koyai do harai ir koi subhanahu wa ta'ala ne da bogoga nahu walda buhasin da bani abihin ga mai hawo gisi mai hawo banda buhamu bana wai bogun da koyai mu gojon tukumaira zama gunda wate buhaga tabi buhaga jonti wadin gihin ga buhagan gi mai hawo ba dai wai buhaga hanbano gu kubai agihin ga mai hawo amma da izo sihin mai hawo agihin ga gisi da dai da mai haw talikul sidwa ingan izu wadin wa agihin ga mai haw zam ir koy ne wa mai haw zam wadin ga ti akan sai gwamni amma da wai bogun da koy sihin ga mai haw talikul saga agihin ga gisi mai haw banda ambana
sai bayan ramadan sai kirama
fondo folonkara mai haw hando mai haw fondara sukar doro koy kanga kanyan sukaro saba iga hamaira gonda sharti yanka ihim ga gana Nwari yangu nukang ihimgungwa walkang iman himgungwa. Saharei deme farmewati. Dr. Al-Mustafa Reisha, agadez loktor kwarbiru du loktor fukang hagweda, muna dame nwari fahaman jiongu ni akati anise karimse.
Borakan himag mai haukati barkan sukuro ga sabaga hamora amma barkan gona ga sukuro doro pikiro te amma ni himga mai hau barkan gonda sukuro doro kan go mai hau a himagun wace hinza mai ferma wate almar jingar yan obanda dan mu sahar ma wate da go mai hau a himaga sukur ko doro fonda gana ngware kan himganwa ngwari taye hamisa gormo wal churo imkuro ka aga wakan iman giyo ka ara yawur kan sindu sukur Buragen wa lafoi laptanda. Nware kan burahim gazabi ramu danga haini mo maka walfari masaya. Burhimagun wa moturi zitaya zanga lemu banana kanai patarmi. Wakan buramani himgun wa sam zanga gatoyan damu lemu harikan gwanda sukar.
Bi di charyan fofuro. Premier Minister Ali Lamine Zen nganda Afrika sundurku beru kanga hagwai di gin koyengu. Kunda fo kan gine gedon desire niger wakilo gobi wakilo go di charadin banda ane aiga filla irsalan bad da niger goy kan bugacar kan barayen wobon kan ganan goye miye gisintin matkahi manda da mu irmi cabkan sundurko da inga gine borai gaba ingai misalangi tikar merayan da niger labu sintin amenuya matkan labu labar zabanyan kampano na cidanuya Dosa kambugoy nangodo, kambugoy bobo, no kambugoy terigwani yangati. Iga namai dondonandimu. Iga furumu ganda namai porpu gandara. Kambugoy terera afoyan fakare dirahangasino nana Hadiza Hassan.
Newa kambugoy terai fuodo, irugogo dondongandi yanti, namu namai bon, damu kambugoy ebon, irina gwey jina yanti.
Aywo zamano, uda di inzolfu goy na ikiti. Borei gbay iga ka. Hamfoyan hal nyameno afoyan gufunga kagaday. Idgu koy mu da bayan be faydo. Che yan fo day no gon ka idgu tonan gomnati ga. Am hagoy id seyede kambugoyo.
Irgite tamun da sakiyan, centurion, portefeuillean, tam dum dum nirgite. Irgite wankan sigine bata, sulie da afoya. Alhamdulillah mo borei gwa jirgine day kayna kayna. Zama, ar gabay tamay kan dum irgite. Dumino igwa wufunday tarela bayraga kandiginira. Wadin seno borei sijir wan tamay no darja. Yadin mono isijir chi irmaka kwa biefyan do jirgine chabi. Amma igwa jirgon denandi.
Harka formation haka.
Alarba marsa hando girboran kani ni chawu kite bin kana ibo kan andunya labai sata beru banda tambe tira katare. Hari iduno adan kunta kangati al umma charga aksina. Arzaka, gaham banu, zade yangu, janga kambasanda danu kandi janga. Labu zongu duwe tachi ndihinza kan ikabura. Felendunu ye kasintine, jiri iye gada kacharga. Afghanistan no kabananti. Niger mankakala labu zongun de ganta Namibi Maroc da Pakistan jini hari iddo kai idan kuntara al umma chargak sinanu guti bin kana sibil sintina Niger gir kul tradin yeg bangandikan bin kana sibakala furtage do an dunya kulra annama nigerra tirani kan bore kan bisa giir waydu bin kana bagaba bore kan yammantu giir waran zuwonu soho kalir bon fere sigiru giir waydu ize kan gondi ize bobeyan hajja salmu mai gundua mantikala way borfu ki hay mai gozo kawyara amantikala alfarewon gesar way bor folonka kanga dondon kar taw gandara way bor gonodin fakare dir hangsino ibrahim haruna abon tarifoniya ka ifassara
babban sarki allah gagal misali wanda yake misali nagode
gesar bandano hajja salamu mai bunda sandinga babu alfarbere gesar no wani fondra na konu ne ta kauye windi afofu kai ka alfarbere ngware
gadon tana ni sana'a
goyo wa aina tubunu zama ai hayrahin ka kuldon don karyennu ir koy monai berandi alhamdulillah mota dai no ai mandu dai koy hijeido dai di alfarejin funa ai ga gana guso bai ga zamu kalai mu ba ko ya kwara hanfo ya againo haini boko wai ta ci ga koy boko waigu
an ka ban dami 40
ganda wai burfullon ka kai gibe alborje sarera haja salamu san suka fam din goyo matkan kulele kan gokoni da lamso kan go masallata na fillanda
irga maka ni da go dondon wokar zama alborgoino amma a cibkan ingano tubuno a gogati dubutu gogate masallata aga ka agi sifa ima gomni
lalle hajiya salamu irtun kaga garnu agogin dondon kar yanguti koyin mu ago koy dondon kar alfaraisi
ngarka kadde hajiya salamu jota fallon kagati ayista chara ba fo sin niya ngma to bodin sambu al umma al halusi
ana hudu masu rai babu
wanda ya gaisi ta kino gaisi amma ira ba a fono si gaice ban gana zami ga mabu kai gusu bai girjanci sonwo dondon karai sun da darje danga wato niki hin gbo fo zamu amin garai wala amni haino kango boxew baba din gai wonu abinda man tiyadin no goyowo irna tubu dainu
mu ko gado ne na mun kai
hajiya salamu ganda kara ga sabun wan jasartarawo se kannan gogin gba funa taimaka ga himanda inga dimu nan gubobo
Alhamdulillah mata
Alhamdulillah way boray do har kambu ke rasa way boray di gidan dogu way boray asinda irabar kammanai no zara ai gogi sabi se da sanne sanne kulkan boray gogi cirbo asiga ganji ir gogu goyo wuti amma boryan goda kanga ba'ir ai do nugu nahu go koy hal ayya wan gini ai koy dindin karkara gabisu koy haltawa
ce na yo nan nan gayan ma saitawa ni kura kwadai wasu sa'idu mai kwadai kashi aka bashi
studio kalangu hangan kai kunu neno irkagto irhunkun albahare mi irgara nan dirwon sigirbero
studio kalangu sigirai
agare square
radio saharabum
lamba waye gicin di iye
arlit kwara
radio kawsenbu
lamba waye gicin di tachi
jinjime kwara
radio dilerembu
lamba waye gicin di yagga
kabalewo kwara
radio mambiobu
lamba waye gicin di yagga
doganduchi kwara
radio dalalubu
lamba waye gicin di du tominda
walam kwara
radio barubu
lamba waye gicin di gu tominda fu
tera kwara
radio liptakobu
lamba waye gicin di haku tominda iye
dakoro kwara
radio muryam dakorbu
lamba waye gicin di gu tominda fu
nyamai kwara
radio scoot kango kwarta jibu
lamba waye ga tominda yagga
madao kwara
radio sarauniya bu
lamba zangundi hinka tominda fu
tanut kwara
radio damergubu
lamba waye gicin di yagga
studio kalangu
daran gbar mudu studio kalangu sigirai waza pofan dabon armu sika sambirse lambu wa haku kurkuto di iddu wa kucin da haku wai kucin da tacabo ai ge ga sambaransi lambu wa haku bon kurkuto di iddu wa kucin da haku wai kucin da tacabo